Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce ta samu nasarar karbo fasinjan motar bus mallakar gwamnatin jihar da ake kira NSTA su kimanin 40 da yan bindiga suka yi garkuwa da su tun a cikin makon jiya. To sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce har yanzu yammacin ranar Lahadin nan bata samu nasarar ceto ɗaliban kwalejin kimiyya ta garin Kagara da ke hannun yan bindigar a halin yanzu. Sakatariyar yaɗa labaran gwamnatin jihar Niger, Madam Mary Barje, ta ce gwamnati na kokarin ganin an samu nasarar ceto yaran makarantar.
Yan fasinjan bus na NSTA da aka kwasa mata da yara, to a yanzu haka shine gwamnati ta samu hankalin karbansu. Ina nan hanya zuwa Mina. Akan kuma haka gwamnati tana kokarin yin kokarin inda za ta kamo sauran waɗancan yaran yan makaranta din. Wannan kuma na san ba da jima a yaran da ma ka san inda gwamnati ya ce shi ba zai shiga wani halin biya ko ansa ba. Shi dai kawai inda za a yi a sakon mai kuma ya yi magana da su community ne da manya-manya da suka shiga kan wannan magana.
A halin da ake ciki kuma wasu ɗan bindigar sun kai wani sabon harin a ƙauyen Gurmana da ke yankin ƙaramar hukumar Shiroro inda suka yi awon gaba da wasu matan aure sannan wasu yara su kimanin 10 suka fada cikin ruwan kogin garin Gurmana a sakamakon firgita da suka yi. Kamar yadda wani mazaunin garin mai suna Malam Bala Gurmana ya yi mun ƙarin bayani.
Sun ɗauka mana mata aure guda uku, ƴan mata guda biyu, namiji ɗaya.
Da ba su kai kowa ba ko
ba wanda suka halba, amma dai wanda suka fada ruwa gaskiya akwai yara za su kusan 10 amma gan su ba yanzu.
Ko da yake dai rundunar ƴan sandan jihar Niger bata ce komai ba akan wannan al'amari ya zuwa hada wannan rahoto, amma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya tabbatar da aukuwar lamarin. Shi ma shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce duk da yake aikin ceto yaran na da hadari matuka, amma suna can suna iya kokarin su wajen ceto yaran.
Idan mun samu irin wannan mukan samu local volunteers da za a taru a je a yi wannan aiki. To yanzu waɗanda aka dan samu tuma ana abun ne a cikin tsoro saboda halin tsaro.
To yanzu akwai wani kwarin gwiwa za a samu yaran da rai ko
to kawo yanzu gaskiya ba mu da wani tabbacin da za mu iya bayarwa akan za a same su ko ba za a same su ba, amma dai waɗanda muka samu suna taimakawa wajen nemo su suna da suna bakin kokarin su.
Wannan hari dai na garin Gurmanan yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Niger ke ci gaba da tattaunawa da yan bindigar da nufin yin sulhu. Mustapha Nasiru Bakari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.